Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayo Alhamis 28 ga watan Jumada Sani za mu tashi cigaba da karatun mu na Bulughul Maram a cikin zawiyar dan ta muta wannan mushu Aliyu Harazimi, kuma muna cikin babu salati, babu sifata salati. Za mu tashi hadisi kusan na 220 a ciki ko an ibn Umara daga Abdullah ibn Umara anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kana yarfu yadaihi, ya kasance yana daga hannayensa hazuwa manci baihi daidai da kafadinsa. Idabta ta salata idan ya bude sallah, wa idza kabbara hakanan yana daga hannayensa idan ya kabbara lur ruku'i domin yin ruku'i, wa idza rafa ra'sahu da kuma idan ya dago kansa min ruku'i daga ruku'u. Muttafaqun alayhi an yatafadi kan wannan hadisi. An ibn Umara daga Abdullah dan Umar Allah ya kara musu yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yarfu yadaihi, ya kasance yana daga hannayensa hazo manki fayi daidai da kafadinsa. Idabta ta salata idan ya bude sallah, wa idza kabbara da kuma idan ya kabbara lin ruku'i domin ruku'u, wa idza rafa ra'sahu idan kuma ya dago kansa min ruku'i daga ruku'u. Muttafaqun alayhi an yatafadi kan wannan hadisi. An fahimta? To alhamdulillah, wannan hadisi na Ibn Umar ya nuna mana wato gurare uku ne ake daga hannu ana cikin yin sallah. Duk da wata ruwayar ta Ibn Umar din da ya kawo cewa gurare hudu ne, amma bai kawo dayan ba a wannan ruwaya. Kage yace yana daga hannayensa alayhi salatu wassalam idan ya bude sallah, wayan kabbara harama kenan, Allahu akbar. An ga daya yace wa idza kabbara ruku'u da kuma idan ya tafi zai tafi ruku'u, shi ma manzo Allah yana daga hannayensa Allahu akbar. Wa idza rafa ra'sahu dur min ruku'i, shugaba sallallahu alaihi wasallama idan ya dago daga ruku'u shi ma yana daga hannayensa. Ya zo wata ruwaya kuma zamu yi shi nan gaba, idan aka zo na zama na biyu akai ta iya za a miƙe, tunan ma shugaba in ya miƙe tsaye yana daga hannayensa Allahu akbar. Kun ga gurare hudu kenan, wanda ya tabbata a cikin sunna shugaba sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa irin wannan gurare duk sai a danga ciki yayi su. An fahimta? Yawa alhamdulillah. Yawa kuma za ga wato shi yasa kullum nake ga mana nake cewa musamman mutanen Najeriya, ko in ce mutanen to Najeriya tun da ita na sani, mutanen Najeriya da yawa akwai sunnoni na shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda ana karanta su ana yi, amma ba a san yadda za a amfani da su ba sai albarkar Maulana Shehu Ibrahim. Yanzu kaga albarkacin Shehu radiyallahu ta'ala anhu, kusan wannan sunna kusan ta yawaita a nan kusan in ce Najeriya. Saboda kafin bayyana Shehu radiyallahu ta'ala anhu, saboda an sani a abin da yake shahararre a mazhaban Malikiya, kawai in ka zo ka bar harama ka daga hannu kawai shi kenan, wanda kuma daidai ne. Akwai kuma hujjar Malikawa a cikin wannan, amma Maulana Shehu Ibrahim da yazo kenan ya danga akwai sunnoni da yawa wanda kusan nan Najeriya sun kusan zaka ce ma sun indira su. Albarkar Maulana Shehu Ibrahim Allah ya daga ta, yanzu ko kaji ko kasu sunnar kabalu Maulana Shehu Ibrahim shi ya daga ta. Dan munadar lokacin da idan kai kabaru ma dariya za a dinga yi ma a kasan nan Najeriya, idan kai kabaru makarantar mu da muka yi na gidan Shehu Malam Isa sahibin shehi har tsokar mu ake makarantar ɗan kabalu ma aka samu nan, makarantar ɗan har da aka ake fara ko makarantar ɗan kabalu ga malam baba nan sun sani kaga bawai shi ya taba yi an zabga masa mali, ana ganin kamar wani sabon addini gashi kuma duk gashi a karatu. Amma zo Maulana Shehu Ibrahim saboda me zamanin ya zo da yi kuma shi ke nan duk duniya sai ta dauka, ko da a lokacin akwai wanda sai din da ba su iya samu damar jan halitta zuwa ga wannan sunnar ba, sai da me abin ya zo wanda yake da khilafa, yake da khilafa daga shugaba sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah, assalamu alaikum.